So do we all have to say our names, or we don't need that?
You could each say your name, or one person could say all three names. It's up to you guys.
Okay. Do we?
Yeah.
Oh, okay.
Okay.
All right. My name is Dina Lawan, and this is Leila Ibrahim and Godia Simon. So today is 8th June 2021. And we are in room 575 of Moore Hall, Honolulu, University of Hawaii campus. And the language that we are going to have the conversation is Hausa. And the topic of the conversation is about how we got to
our experience
coming
here.
Yes, and then.
Do you three consent to be audio and video recorded while carrying out this task?
Yes.
Do you consent to have the audio and video recording of you archived in Kaipuleohone to be used in future research or language development projects?
Yes.
Yes.
Do you consent to have identifying information, including your name and likeness, to accompany the audio and video recording?
Yes.
Yes.
So yeah, kuna gani Hawaii kuna jin dadi ya kuka.
Na daga za mu yi magana akan zuwan mu ne
za mu yi magana za ta iya tambayar mu akan Hawaii so zuwan mu Hawaii yana lafiya kalau mun dan samu dai dan tangarda kadan wanda
mene yana sa tangarda din kin gane dun wurin irin sabo baki ta bakin zo bane ko irin just haka ne
yeah kin gane saboda ina ga masabbabin dalilin da yasa na dan samu tangarda zuwa na Hawaii shine
amma yanzu idan aka mene tangarda din ne ma tukunna ko kin san
shine
shine
challenge
da
shine challenge da tangarda
dina ya kina son gurin irin ni dai
ya wurin ina so ni dai ban dauka ma wannan abin da zamu yi magana kai zai zama wannan wuri ba na farko amma tunda ya zo haka wurin dai yana da kyau ina so kuma mutane da suna nan suna da kirki ai in ka ji wuri mutane ne suna yi shi ya zama da kyau kuma mutane da suna nan da kirki suna so mu sosai kuma suna so su nuna mana abubuwan da zai ya kamata da zai taimake mu mu create yaremu to ai ba abin da yafi wancan ko
gaskiya kane ko ni ma haka irin wannan yana burin da muka samu kama cike din ina gan kurin da zan ga ma kowa irin wanda ya samu opportunity shi mai azo domin ba kowa ne zai iya bar lokacin su su dauka sai su zo wai suna koya miki a baka ba ma gaskiya suna da wannan ya kuma Notre Dame sun yi mana kokari
sinye ko kare so sai
babu kudi kin gane mu yi tafiya mu zo nan su gan cewa kin gane
mun samu abin da muke
so ya kuma su gan wannan research din mu ya fita
so ina ne now today
oh
yana
Indiana ko
yeah
South Bend
so that mi magana akan not today and za mi magana akan yadda muka zo Notre Dame in da muka tsince kanmu a Notre Dame in
ai abin dariya ne abin alaji ne dai
yeah
haka ne irin kin gane musamman farko da muka sauka airport chan da san ya fara kin gane ya fara irin tattaba jikin mu nan kai abin da
kamar an samu a cikin wannan ne
a cikin fridge
eh mana
yeah haka
so farkon zuwan mu ba mu taba sanin inda zamu zo ba cewa za mu zo Amurka ne mu dai kawai mun shiga jirgi kuma mun san cewa za mu zo Amurka amma ba mu san a ina ne a Amurka ba da muka zo gaskiya mun fuskanci kalubale da yawa fara daga kaya da za mu saka wanda yake daidai da na sanyin da sanyin
sosai ma muna gande wani lokaci na muna Nigeria a television ne muna gan wayan su abubuwa kamar su
kankara
amma da mun zo dai muna ji kamar muna cikin wurin kamar mutuwa ne zamu yi
kamar irin gidaje ni lokacin da ina Najeriya na na dauka irin kin zo America yana nan kamar wani
kamar
ne kamar heaven na
ne kamar murkin sama
sama ne na
kamar ka zo ma rana ma baraka
gani ba sai na zo kuma sai na ga wani abu daban ne da abin da nake gani a gida sai nace okay so yanayin abubuwan kenan ashe soran na TV daban da wanda ake gani shi
haka ne kuma wani lokacin abin da kina tunani ba shine haka ne a duniyan ba ne
kuma saboda akwai yanar gizo da abubuwa yawanci suna gaggyara
suna gaggyara
sai zama yadda zai fi jan hankalin mutane a ga America wani duniya ne da
mana
kana gani shi man kaman ba
ni na dauka ma kaman baraka gani ka sa America kamar wani abu da na so na gani Indiana kin gan shi yana nan kamar kauye ne aba kai
so ba Indiana bane South bane inda
muke so ga ita tuwa diyawa irin wani lokaci kamar doka gatare inje yayyanka ita tuwa
irin
kinga
wanda
kunna wuta
ne din nan kije ki wannan yin kirki amma kuma kin gane su na su daban ne fiye da nan
daban so ne amma
so taimakon mu Allah taimakon mu mutanen da muka zo muka samu a Indiana ko ba haka ba mutane farko fara daga wanda take rike mu kaman uwar goyen mu kenan a Hausance
okay to wannan tsira ban san wannan ba batun da ni ba Hausa ba Hausawa ba
ko mu ce mama mu ma duka
ɗaya uwar goyen mu ta tana da kirki ta tazo ta fara daukan mu a filin saukan jirgi wato airport kenan a Hausa ta zo ta kawo mu gidanta daga nan kuma muka rayuwar mu ya daure muka hadu da wasu mutane
English nata da ya kusa ya kashe ni don ba abinda nake ji dinar
ai rana farko da naje class da wannan da malami ya fara yi mana koyoyin koyarwan sai ni na dauka wai wani yaren shi ne yake yi a sai English ne mun suna yi wannan yaren su suna rike hatcin su kamar wani abu da baraka ji ko mai a ciki ba
ni sai shigo class ni tafi baran koya komai ba dan bana ji suna magana da wuri kuma irin suna magana kamar yanda kika faɗa wani yare daban so irin ba ka ma koya komai so
musamman turancin bature
musaka
yana da
yep
yeah yake yin zama yana da wahala
haka mun yi kokari da
mun gode Allah kan Allah da mutanen da suna gurin mu gaskiya mun gode baran mu ya ne zan fada Hausa ma dai ya
yanzu ke kina wani mataki ne
eh ha ina gansan dan tsaya da shi
okay okay
okay